Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun tarayya mai zaman ta a unguwar Gidi-Gidi, inda a daidai wannan lokaci wato Honorable Justice AM Liman ya sanji ne order da ya bayar wato a kwanakin baya wanda ya dakatar da gwamnatin Kano daga siyo rancen kuɗi naira biliyan 10 wanda ta ayyana cewa za ta ranto wannan kuɗi ne domin inganta harkar tsaro. To a yau kotun ta jingine wannan order biyo bayan roƙo da su lauyoyin gwamnati suka yi akan cewa a jingine wannan order, kuma sun faɗi dalilansu. Kuma a yau kotun ta bayar da ƙwarya-ƙwaryar hukuncinta, inda ta ce ta jingine wannan umarni da ta yi na hana gwamnatin jihar Kano ranto kuɗi. A daidai wannan lokaci muna tare da shi lauyoyin da suka shigar da ƙara.
Mu a shirye muke, kuma mun shirya sosai domin fahimtar wanda muke tsayawa. Wannan abin da ake so a yi ya saba mu ka'ida, kuma zai cutar da mutanen garin Kano a fahimtar su. Kuma sun ba da dalilai wanda suke a rubuce a gaban kotu, kuma mun tabbata kotu za ta duba sosai. Muna tabbata yakinin cewa kotu za ta yi abin da ya kamata.
Na ƙarshe, kotun nan ta ba da umarnin cewa za a tafi hutu, ta ba da umarnin a cigaba da wannan zama a Abuja.
Wani ƙarin haske, in ka lura bayan nema da ake da muka yi na ƙwarya-ƙwarya wanda aka ji wanda yake interlocutory, to akwai kuma nema wanda muka yi ba nan wanda dole duka 'yan shari'ar an ba su, wato on notice, wanda shi ma magana ce ta cewa a dakata da ci gaba da wannan process din neman bashi har sai an saurari shari'a. To kotu ganin cewa da kanta ta da jinginar da umarnin da ta bayar ƙwarya-ƙwarya, yasa ta ce ya fi dacewa tunda dai ita wannan kotu za ta tafi hutu a tura wannan case gaban vacation judge. Akwai alƙalai da ake nadawa wanda suke zama idan kotu tana hutu, wanda ake cewa vacation judges, wanda wannan shine umarnin da kotu ta bayar na cewa wannan nema da na biyu a tura wa wannan vacation judge din ta saurare shi domin ta bada matsayinta kamun a dawo hutu.
To barista, misali janye wannan order ba zai kawo su waɗanda kuke ƙara su je su aiwatar da abin da kuke ƙara su akai ba?
Ai, shi ne abin da muke faɗa cewa ko ma sun yi they are on, ma'ana sun sa kansu a cikin rikici, because shi a ƙa'ida ta shari'a duk wani abu da yake gaban kotu ko an ba da order ko ba a ba da order a dakata ba, tunda dai maganar tana gaban kotu dole ne kowa ya dakata har sai abin da kotu ta yi. Idan ka je kai abu, yanzu misali ka je kai abu, sai kuma kotu daga ƙarshe ta zo ta ce abin da kai ba daidai ba ne, kaga ka an yi wankin abin nan ne. Kuma ma in any event, kotuna da Supreme Court da tafa sun farfada a shari'u da yawa cewa raini ne, gulaƙanci ne da kotu idan abu yana gabanta a je a yi tamfarin da abin, ma'ana a taɓa abin. Don haka wajibi ne tunda abin yana gaban kotu, ko da umarnin kotu na adakata ko babu umarnin kotu adakata, wajibi ne adakata.
Sauraro barista Bashir Muhammad Tudun Muzursi kenan, ɗaya daga cikin lauyoyin da suka shigar da ita wannan ƙara. Kuma a daidai wannan lokaci muna jiran shi lauyan gwamnati domin jin martanin da za su yi, duk da cewa dai a daidai wannan lokaci yana cikin kotun domin gabatar da wata shari'a wadda ake yi tsakanin gwamnatin jihar Kano da Malam Abdul-Jabbar Nasiru Kabara. Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun tarayya wadda take zamanta unguwar Gidi-Gidi.